Listen up, and I'll tell a story about an artist growing old. Some will try for fame and glory, and others aren't so bold. And everyone in friends and family saying, hey, go get a job. Why do you only do that only? And why are you so odd? They say, we don't really like what you do. We don't think anyone ever will. We think you have a problem, and this problem's made you ill.
Da 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 da